A jiya ne dai gwamnatin Kano Abba Kabiru Yusuf ya kafa wasu kwamitoci guda biyu da aka dorawa nauyin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati cikin shekaru 8 da suka shuɗe, da kuma yadda aka samu tarzoma siyasa da ma batan yara a wasu sassan jihar a lokacin gwamnatin ta Abdullahi Umar Ganduje. Kazalika gwamna Abba Kabiru Yusuf ya gurfanar da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a gaban babbar kotun jihar bisa cajin rashawa da cin hanci na makudan miliyoyin naira da kudaden ketare na dala. Barista Haruna Isa Daideri da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar Kano ya yi karin bayani dangana da wannan mataki na gwamnati.
Tun ranar da aka kaddamar da mai girma gwamna ya fada a gaban jama'a, ya tarar da abubuwa marasa dadi waɗanda suka shafi wato badakala da haƙoƙi na al'umma. Zai bi sawu domin ya tabbatar da cewa ya binciko abin da zai ke wato ainihin na shiga haƙƙin al'umma don dawo da abin da za a dawo. Ba bita da kulli bane, ba wani abu bane, abu ne da ya zama wajibi.
Sai dai a martalinsa ga wannan yunkuri, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tsohon gwamnan na Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, ya bayyana matakin da cewa gwamna Abba Kabiru Yusuf ne ke kokarin lullube gazawarsa a fagen shugabanci, domin kuwa duk da makudan biliyoyin naira da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke turawa jihar Kano a kowanne wata, har yanzu gwamnatin ta Abba Kabiru Yusuf bata tabbakawa Kanawa komai ba tsawon shekara guda da kama madafin iko. A cikin wata sanarwa da sakataren labarin shugaban APC na ƙasa Mr. Edwin Olufo ya fitar, ya ce jahiltar tsarin doka da oda ta fuskar tafiyar da harkokin gwamnati ne ya sanya gwamna Abba Kabiru Yusuf gurfanar da Gandujan a gaban kotu da irin wannan caji. Shi ma Dr. Musa Ilyas Kwankwaso da ke zaman tsohon kwamishinan raya karkara na gwamnatin Ganduje ya yi tsokaci.
Wannan ba wani abu ne sabo ba a gurin ɗan siyasa a saba a yadda cece kuce, amma dai abu mu abin da yake gabanmu mutane suna cikin wani hali na yunwa. Ya kamata a ce an fito yanzu an taimaki al'umma, ba wannan labarin ake nema ba. Kayan da gwamnatin tarayya ta aiko da kudin da take bayarwa a taimaki al'umma shine a gaban mutanen Kano da ma ƙasa baki daya.
Sai dai masana harkokin siyasa da lamuran mulki sun fara fashin baki. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami ne a Jami'ar Bayar Kano.
Komai dadewa ya kamata in mutum yayi laifi ya girbi abin da ya shuka. Dan haka a bincika laifin gwamnatin da ta wuce a dauki matakin horo a kashin kansa ba ai bu bane. Amma inda giza yake saka shine Bahaushe ya ce mai gono a gindi baya kai gudunmuwar kashe gobara. Idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe, to sai an yi da ikhlas ya zamana gwamnatin da take tuhumarta ba ta aikata laifuka makamantan wannan da take bin yin bincike akai. Amma a inda giza yake sakare yanzu tuni ana zargin gwamnati mai ci da aikata dukkan laifukan da take tuhumar gwamnatin da ta gada. Saboda haka duk in ka tattara sai kaga kenan ba wai neman gyara ake ba, a'a neman ake a huce haushi, kuma wannan yana cutar da aikin gwamnati da shugabanci, yana dauke hankalin talakawan ma daga muhimman abubuwa.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.